cewa ne duka niyyar mustahalifi wanda ya nemi a rantsi shi ne mustahalifi, shi yasa akwai halifu shi ne wanda ya rantsuwa, akwai mustahalifu shi ne wanda ya nemi a rantsa. To koyaushe ana duban niyyar shi wanda ya nemi a rantsa, shi yasa da shi mai neman a rantsa ya ɗin ce ka rantsa cewa abina baya wajensa. To shi wanda zai rantsa ya ɗin sai da musan da zai rantsa sai miƙa wani yaliki nan zai wallahi abina ba wallahi abinka ba wajena, wannan bai fita ba ayyan bai fita ba saboda ba shi ne yasa ake neman, ba shi ne yasa ake dubawa ba. Ai kaga shi wanda ya faɗa da nufin san da ya faɗa da wannan ne yana wajen nasa, kuma yanzu din ma duk da cewa ba wajen sa ai wato hissan ne ba wajen sa, amma hakikatan yana wajen sa tunda shi ya mika wannan wajen san da yace ban abin da na baka ba zai bashi ba. Shi yasa irin wannan wato sai zamo bai amfani ba, shi yasa aka ce ita rantsuwa ta zamo alaniyatul mustahalifi, musaniyar wanda ya nemi a rantsi.
Na abu Yahya wa abu Nakil qala Yahya akhbarna Shaykh bin Bashir an Abdullah bin Abi Salih qala wa qala amru hatta asna wa Shaykh bin Bashir akhbarna Abdullah bin Abi Salih
an Abi Hurairah yace
qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yace
yaminuka ala ma yasbuka alaihi sahibuka,
rantsuwarka bisa abinda ma abokin maganarka zai gaskata ka kai yusaddiquka alaihi.
Wa qala amru
abu ya fada a tasarwa amru nagidu shi a ruwaya sai yanda yace
yusaddiquka
bihi ba alaihi ba zai gaskata ka da shi.
Wadi suna Abubakar bin Abi Shaybata da suna Yazid bin Haruna an hushe min an Abbar bin Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah ta qala
yace
qala Rasulullahi sallallahu alaihi
wasallam sallallahu alaihi wasallam yace
al yaminu ala niyyati mustahalifi,
rantsuwa tana kan niyyar wanda ya nemi a yi rantsuwa, wanda ya nemi a yi rantsuwa to niyyar sa ake duba ba niyyar halifu ba.
Na'am. Babu istisna'i
babu togaciya a rantsuwa.
Da suna aburar atikiyu abokan jadariyu Urayl bin Sainin wa Nabz al-Abi Rabi'in qala hadathana Ammar ibn Zaidin
hadathana Ayyub ibn Muhammad al-Abi Hurairah qala Abu Hurairah yace
kana li Sulaiman 60 imra'atan,
annabi Sulaiman yana da mata 60.
Wa qala
yace
la adufan alayhinna al-laylata,
wallahi zan kewayo akan matan nan 60 a wannan daren.
Ta'amilu kullu wahidatin minhunna,
ko wacce za ta samu ciki, ko wacce ɗaya daga cikin su sai ta samu ciki.
Fatalidu kullu wahidatin minhunna gulaman farisa,
ko wacce ɗaya daga cikin su ta haifi yaro wanda zai zamo sadauki ya zai yaimakawa addinin Allah.
Lam ta'amil minhunna illa wahidatun,
ya Annabi Sulaiman yake mai gare su duk su 60 din yake tak ta ciki a cikin su.
Wala dan ne su insani
da ta tashi haihuwa sai ta haifi rabin mutum.
Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
mazala sallallahu alaihi wasallam yace
law
kana al-istisna da ake yayi togaciya yace insha Allah
lawladat kullu wahidatin minhum nawlama,
ya kowace daya a cikin su ta haifi mutum wanda yake sadauki, ya kowannen su kowace daya a cikin su zai tafi mutum sadauki. Ashe kenan da abin da mutum zai rantsa ni yadda yake ganin yiwuwarsa yace insha Allah.
Na'am.
Don kuma in Allah din ba Allah bane ya isar da shi inda yake ba zai taba isa ba. Ba zai taba kaiwa ba. Ni yadda kake ganin abu zai iya kaiwa in Allah bai kai shi wajen ba zai kai ba.
Yuqatilu fi sabilillah.
Zai yaki don taimakawa addinin Allah.
Qala sana Muhammad bin Abbad wa bin Abi Umar wa lafzu ibn Abi Umar qala da sana Sufyan an Hisham bin Mujayr
an Dawud bin Abi Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace
qala Sulaiman bin Dawud
Sulaiman bin Dawud annabi Allah yace
na du wannan lailata ala 70 imra'atan,
wallahi sai nayi kiwayo a wannan daren ga mata 70
kulluhunna.